Kungiyar kwallon kafar Almeria ta kasar Spain ta yi bankwana da coach dinta Francisco Rodriguez biyo bayan shan kashin da kungiyar ta yi so 8 a yajere. Wannan sakamakon na rashin tabuka abin arziki na kungiyar kwallon kafar na Almeria ya jawo coach din rasa aikin sa. Dan shekaru 36 Rodriguez ya kasance coachin Almeria tun kakar kwallon bana korarsa ya zo ne kwana daya bayan da kungiyar ta kwashi kashinta a hannu inda kungiyar Eibar ta nakada mata kashi da ci 5-2. Kungiyar Almeria dai ita ce ta uku daga kasan Tabling League inda ta tsallake rijiya da baya na komawa kungiya dake mataki na kasa. Almeria ta kasa cin koda kwallo daya a kakar wasan bana. Rodriguez shine na hudu a jerin coach din da aka sallama a manyan kungiyoyin wasan kwallon kafa 20 na kasar Spain.